Kotun ta kurdeta mai mambobi kimanin 22 a zaman da ta yi a ƙarƙashin shugabancin mai shari'a Abdu Dangaladima a wannan Juma'a 5 ga watan Afrilu ta mai da hankali ne kan buƙatar da ofishin ministan shari'a ya gabatar a madadin gwamnatin Niger don ganin ta cirewa shugaba Muhammad Bazoum rigar kariya a matsayin matakin share fagen shirye-shiryen gurfanar da shi a gaban kuliya sanadiyar zargin cin amanar ƙasa. Kusa a kungiyar fafutuka ta Rotabu Muhammadu Ciro Ma'isami na cewa bai ga matsala ba fitar da wannan mataki.
Tunda an kuna tuntun horko-horkon da aka wanga mulki da sojoji suka yi sun tabbatar da cewa suna da hujjoji na cewa ambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya kira ga horon shi da sauran ƙasashe ma su kawo hari a ƙasar mu ta Niger. Kuma akwai ma ministan shi na harkokin waje wanda ƙarara ya fito ya gayi a kafafen watsa labaru a kawo farmaki Niger saboda a hudda shugaban ƙasa Bazoum kuma a maida shi bisa iko. To ina ga cikin wannan tahiyyar ce su da kansu ma'ikanta na yanzu suka samu hujjoji na tuhuma tsohon shugaban ƙasa. Ga laifin da aka yi tuhuma shi da shi kenan za a ba shi dama ya je gaban kotu, ya je gaban alƙali ya kare kanshi ya nuna wannan laifi ya yi ko kuma bai yi shi ba.
Lauyoyin hambararren shugaban kasar waɗanda Maitre Musa Koulibaly ya wakilta a wannan zama sun buƙaci kotun ta ɗage shari'ar zuwa wani lokacin na gaba da yadda za su sami damar binciken takardun shari'ar su kuma gana da mutumin da suke karewa sai dai haƙarsu bata cimma ruwa ba domin alƙalan kotun sun ayyana ranar 10 ga watan Mayun da ke tafe a matsayin tasarar da hukuncin da za su yanke. Magoya bayan shugaba Muhammad Bazoum irin su Sahanin Muhammadu da ke ganin rashin cancantar hanyoyin da aka bi a yunkurin gurfanar da hambararren shugaban kasar ta Niger na fatan ganin za a yi adalci a wannan haraka.
Dama ce wadda su wannan jujujin wannan mai alƙalai wanda sun ka daɗe suna alƙalanci a ƙasarmu dama ce ta su yi kamar irin abin da muka gani a Senegal. Su faɗi gaskiya abin da a gaskiya shin kotun nan tana da hurumin da za ta iya ta hidda ma shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad ta hidda mishi riga kariya saboda abin da muka sani dai kotun kolu ita ce adda wannan hurumi da wannan dama kuma a zawo wannan su zawon ko shakka babu sun ce sun shure wannan kotun. To muna son mu gani shin za a tsaya a faɗi gaskiya tsakani da Allah a yi shari'a don saboda 'yan ƙasa ko kuma a za a yi ta nisan saboda a cimma wasu manuhohi.
Sakin shugaba Muhammad Bazoum da iyalinsa da ma mukarraban gwamnatinsa na daga cikin sharuɗan da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da manyan ƙasashen duniya suka gindaya wa hukumomin mulkin sojan Niger kafin su sake mayar da cikakkiyar hulɗa da wannan ƙasa yayin da mahukuntan ƙasar ke cewa abin na da kamar wuya saboda girman laifin da suke zarginsa da aikatawa. A baya kotun sai dai ta umarci a sallame shi sai dai abin bai yi tasiri ba dalili kenan tun daga wancan lokaci kawo yau magoya bayan shugaba Muhammad Bazoum ke fassara matakin ci gaba da tsare shi a matsayin bitar kullun siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.